How tall is it or quick is it, my
production. Koda yaushe a gare ki za ta dinga zubin kauna kamar adashi kin san mun jima da ginin soyayyar maka da ta rushe daure inda bacin rai kore bar hawaye musoyya ta dan share ke gane cewa sai da ke so ke ka juya min baya
sabo in ji Hausawa suka ce turken wawa yarda in kika gina a fannin so zan zama gawa
kin shaida yarda zuciya ke sanke ba ni gazawa
nan sa ke ce